Taron wanda ya hada masu ruwa da tsaki daga bangarori da dama a fadin kasar ya tabo batutuwa dake ciwo al'ummar Najeriya tuwa ƙurya musamman ta fuskar tsaro dake zama barazana ga zamantakewa da kuma hanyoyin magance matsalar. Pastor Osari Daniel shike zama shugaban kungiyar na National Peace and Unity Campaign.
It will revive the sense of
Taron zai taimaka wajen sanya kishin kasa a zukatanmu da kaunar juna a matsayin ƴan uwa ba abokan gaba ba kuma ba tare da la'akari da inda muka fito ba. Zamu iya hada kai wajen ciyar da kasar mu gaba. Dalilin haka yasa muka hadu don wayarwa juna kai. Muna da tabbacin cewa idan ana yawan irin wannan ganawar za a samu matsala a halin da kasar ta tsinci kanta a
ciki.
Alhaji Ibrahim Jega, tsohon sakataren gudanarwa ne a babban masallacin Abuja, ya ja hankalin 'yan siyasa da su guji nuna son rai da ka iya tada tarzoma a kwadayinsu na son mulki.
Allah subhanahu wataala da ya halicce mu kabilu daban-daban, yankuna daban-daban, kuma Allah baya kuskure. Haka Allah sai ya gamu, kuma haka muke zaune. Duk wanda ke son ya kawo ta baraka ko rashin fahimta, ai zai bata lokaci, shin ba za ka iya canza abin da Allah tsara ba. Mugun kwadayin mulki da kuma kwadayin abin duniya shike kawo ana fitowa.
A nashi bangaren Sanata Yusuf Abubakar Yusuf dake wakiltar jihar Taraba ta Tsakiya a majalisar dattijan Najeriya, ya bayyana cewa akwai rashin ilimi da fahimta wajen daura laifi ga wata kabila idan rikici ya barke a wani yanki na kasa.
Men laifin mutum wannan ba kulata ne ko ku wannan in yamuri, you know, men laifin su a wanda in yamuri wanda ya tashi daga kasar su ko koki koki da sauran su, you know, suka tashi suka zo suka zanna arewa, you know, ai kundin tsarin Najeriya ta ce kowane dan Najeriya yana da dama ya je ko ina ya zanna sannan ya nemi abin da zai ci da shi da iyalinsa, kuma muddin ba wai wani tashin hankali zai tayar ba, amma a dauka, you know, ai profiling, you know, kamar wani da wani, wannan duka to rashin fahimtar zamantakewa.
Haji Halima Jibrin da ke zama amira ta kungiyar mata musulmai a Najeriya Form 1 ta yi kari da cewa
ya kamata a zaman mu na 'yan Najeriya mu duba yaya ne za a yi maganin rashin aikin matasa. Mun san gwamnati na kokari, saboda ni tun da nake zama a 'yar Najeriya ban taba gani inda gwamnati ta kashe kuɗi saboda a kawo da talauci kamar wannan gwamnati ba. To amma kuma me yake faruwa da za a ce talauci na yaduwa musamman a karkara? Ya kamata gwamnati ta duba wannan su ga ya za a iya taimakawa al'umma saboda rayuwa ta inganta kuma a samu zaman lafiya da iznillah.
Takin taron da ya shine zaman lafiya a Najeriya abu ne mai yiwuwa, wanda hakan kuwa shine burin duk wani dan Najeriya mai kishin kasa. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.